أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Litinin a yau muna 23 ga wata na Shawwal shekara ta 1443, wanda ya dace wa 23 watan 5 miladiya ta 2022. darasi na 17 a cikin littafin Al-Aqidatu At-Tahawiyyatu, kuma insha Allah wannan zai zamanto darasi na ƙarshe da izinin Allah a cikin wannan littafi. Kenan la'alla lokaci ne dan gitta kaɗan, kenan mu yi ƙoƙari mu ga cewa dai mun kammala shi. Duk da bayanan da suke tahi bayane ne wanda suna buƙatan a ɗaukan musu lokaci, to sai dai kuma aka ɗauki lokaci aka kai karatun zai kai zuwa ga satin sama, la'alla satin sama karatun ba zai samu ba. Kira insha Allah ta'ala za mu kammala shi a yau da izinin Allah. Malaki cewa wa nuhibbu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muna son sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nufriqu fi hubbi ahadin minhum, bama sakaki wajen son ɗaya daga cikin su, kenan kowanne muna son shi. Sannan kuma wala natabarra'u min ahadin minhum, bama yin baram-baram da nuna ko in kula ga ɗaya daga cikin sahabbai, dukkan su muna son su. Sannan kuma wa nubghidu man yubghiduhum, muna ƙin duk mutumin da yake ƙin sahabbai. Wa bi ghayri alkhair yadhkuruhum, duk mutumin da ba da alheri yake ambaton su, wannan mutumin muna ƙin shi. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, ba ma ambaton sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da alheri. Sannan kuma wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun, son waɗannan sahabbai addini ne, imani ne, kyautatawa ce. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa ughyan, sannan kuma kyamatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ne, munafici ne, ughyanun shishigi ne da wuce gona da iri a cikin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan iya daga cikin aqidar da ahlus sunna wal jama'a suke da, lalle wajibi ne mutum ya zamanto yana girmama sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda zuwa cikin as-sahihain hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah kare yarda a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu ashabi fawa yakita falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, yace kar ku aibanta sahabbaina inda ɗayan ku zai ciyar da dutsu Uhud na zinariya, sahabi ya zo ya bada mudu ɗaya, zakka ɗaya na sha'ir ko na alkama ko na hatsi ko na dawa, sai yahi ka samun lada kai da ka bada daidai da gurgurdan dutsu Uhud gaba ɗaya na zinariya, shi sai ka lada. Saboda zalika fadlullahi yutihi man yasha. Sannan kuma waɗannan sahabbai a cikinsu akwai as-sabiquna al-awwaluna, wanda su ne mutanen da suka fara shiga cikin musulunci nan, daga cikin mutanen garin Madina da mutanen garin Makka, wanda su ne mutanen da humul ladhina anfaqu min qabli al-fathi wa qatalu, su ne suka bayar da dukiyarsu suka ciyar suka yi jihadi suka yi gwagwarmaya tun kafin a zo a yi fathu Makka. Sannan kuma daga cikin waɗannan mutane akwai ahlul bai'atir ridwan, wanda suka zo suka yi bai'atir ridwan da sauran makamantansu, wanda wajibi ne jumlatan mutum ya zamanto yana girmama sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Jabir, Allah kare yarda a gare shi, ake cewa qila li Aisha radiyallahu anha inna nasan yatanawaluna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta Abu Bakr wa Umar, wasu mutane suke cewa Aisha, ai ga wasu suna aibanta sahabban manzon Allah har Abu Bakr da Umar. Fa qalat, sai Aisha take cewa wa ma ta'jabuna min hadha, yau kuma menene abin mamaki a cikin haka, in qada anhum al'amal aiki ne yanke musu fa ahabba Allah an la yaqta anhum al'ajr su sahabban nan da suka rike suka mutu Abubakar da Umar ba sun rasu ba yanzu sai wasu suka zo suke aibanta su kaga sun rasu babu daman da za su yi sallah ko azumi ko qiyamul layl ko karatun qur'ani su samu lada yanzu Allah bai so yanke wannan ladan nasu ba sai aka wasu suka shiga suke aibanta su kaga aibanta su da za su yi su kuma ami suke su kuma alada suke shine abin da Aisha take cewa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahihain hadisin Imran ibn Husayn manzon Allah yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yadunuhum qala Imran fama fala adri adhkara ba'da qarnihi qarnayn aw thalatha manzon Allah yake cewa mafi alherin mutane sunan suka rayu tare da ni kaga sune waɗannan sahabbai sannan ya zo a cikin sahih Muslim hadisin Jabir Allah ƙara yarda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta ash-shajara ba zai shiga wutar jahannama ba duk mutumin da yayi aka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan itaciyar nan wanda Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara duk wanda yayi mubaya'a ga manzon Allah a wannan wurin ba zai shiga wuta ba dan haka duk wanda zai zo aibanta sahabin manzon Allah a yau yana bata ma kanshi lokaci ne ko wannan yana nuni akan munahuccin shi sannan kuma da kafircin shi kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk mutumin da kaga yana aibanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq ka tabbatar da cewa lalle zindiki ne ma'ana ba wani alheri tare da shi Allah kare mu ina ganin wannan wannan gaba haka nan sai malai yake cewa wa nusbitu al-khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami' al-umma sannan muna tabbatar da khalifanci bayan mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya cancanta ya zama khalifa na farko shine abubakar kuma haka akai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tafaddulan saboda irin falala da gabaci da yake da a cikin wannan addini sannan kuma wa taqdiman ala jami'il umma sannan kuma gabatar da yake gabacin da yake da kuma gabatar da shi da akai akan al'umman nan gaba daya saboda a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahi kowa yanzu tunda babu manzo Allah wa ya kamata ya zama to khalifa kaga Abubakar ya kamata ya zama to khalifa automatically kuma wannan shine abin da sahabbai suka fahimta daga kai tsaye manzon Allah yana rasuwa sai suka dora Abubakar a matsayin shine khalifa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi yazo a cikin sahihul bukhari hadisin jubair ibn mut'im Allah qadir da gare shi yake cewa atatim ra'atun annabi sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tarji'a ilayhi qalat ara'aita in ji'tu falam ajidaka wata mata ta zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata tattahi ta dawo wannan mata ita take cewa ya ma'aikin Allah in naje na dawo ban same ka ba ya zan yi ka annaha turidul maut tana nihin kar aje in je in dawo iske ka mutu qala sai manzo Allah yake ce mata illam tajidini fati ababakrin idan biki same ni baki zo wajen Abubakar Siddiq yana nihi akan mi akan cewa shine wanda zai mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khalifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya wadu ya sannan a cikin hadisi Huzaifa ibn al-Yaman Allah kada yarda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqtadu bil ladhain min ba'di ina horon ku akan ku yi koyi da mutane guda biyu wanda za su zo bayana ya'ni Abu Abubakar wa Umar ana nihin Abubakar da Umar to hadisan suna nan sun mutu a lissafa ya zo a cikin sahihain hadisin Aisha Allah kada yarda a gare ta yake take cewa qalat take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil yawm alladhi budi'a bihi fa qala sai ya shigo ta shigo wajen manzon Allah afwan manzon Allah ya shigo wajen ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da rishin lahiya ya zo mushi sai ya ce a kirayo ki kirayo muni babanki da kaninki Abdurrahman kenan a kira Abubakar Siddiq a kira Abdurrahman kanin Aisha ko kuma dan uwan Aisha kenan ma wanta ku ganin ta kenan kuma ta kira babanta shine Abubakar hatta aktuba li abi bakr kitaban manzo Allah yace in rubuta alqawli ga Abubakar Siddiq cewa shine khalifa bayana summa qala sai manzo Allah yace mata bari ma
ya'ba Allahu wal muslimuna illa Aba Bakari. Allah ma kawai ya Allah ya tabbatar da shi, sannan kuma su musulman da za su rayu bayana su ma za su kisa zabi kowa illa Aba Bakari sai Abubakar Siddiq. Da kaga ɗan shiya da suke ce ai Aliyu za a ba kaza kaza da sauransu, shi kuma Aliyu a lokacin iya cikin da suka yi baya ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. To lalle wannan mu mun yi imani da haka, muna tabbatar da khalifanci bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farko sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Hadisan da suke magana akan haka suna da yawa kwarai da gaske, amma bizal qadri kifaya, saboda muna so mu kai zuwa ga karshen littafin. Malaka ta summa li Umar ibn al-Khattab, sannan bayan Annabi Muhammad bayan Abubakar Siddiq sai Umar ibn al-Khattab, Allah kare yarda a gare shi. Summa li Uthman radiyallahu anhu, sannan bayan Umar sai Usman, Allah kare yarda a gare shi. Mutumin da manzo Allah yake cewa ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika, shin bazan ji kunyan mutumin da mala'iku kunyan shi suke ji ba, shine wa? Shine Usman. Kunya hali ne mai kyau, dan ka zama tsagira baka burge kowa ba, har ka ji mutum yana cewa ni za a taba ni hutan tiri ne, an san ni ba kunya gare ni ba. Subhanallahi, duk mutumin da bai da kunya ko bai da imani, la imana liman la haya'a lahu, mutumin da bai da kunya bai da imani, na haka kunya addini ce. Kina khalifanci bayan manzo Allah Abubakar, bayan Abubakar Umar, bayan Umar Usman, sannan malaka ta summa li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sannan Ali ibn Abi Talib, Allah kare yarda a gare shi, kuma shi ya biyo bayan Usman. Bayan Usman Ali ya da falala masu girma, daga cikin ai wanda yake da na falala a lokacin da aka yi yakin Khaibar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai yake cewa la u'diyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, gobe zan bada tuta na yakin Khaibar ga wani mutumin da Allah da manzon shi suke son shi, kuma shi ma yana son Allah da manzo. Karshe wannan hadisi mun karanta shi ana cikin kitab at-tauhid, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahi yace ina Ali, aka ce ai bai da lahiya idanun shi suna mushi, wannan yaji aka ji aka zo da shi manzo Allah ya mushi addu'a ya toha idanun, sai zaman to kamar bai taba yin ciwon ido ba, aka bashi wannan tuta kuma ya tahi. Malai ce wa hum al-khulafa'ur rashiduna, waɗannan hudun da aka hodi maka sune khalifofi ar-rashiduna, masu shiryasuwa akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wal a'immatul mahdiyun, sannan kuma sune jagorori waɗanda suke shiryayyu abun koyi kuma a doki shiriya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da Abdullah da Umar yake cewa kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hayyun afdalul ummati annaga afdalul umma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar thumma Umar thumma Usman, yake cewa mun kasance muna hodi muna karawa bayan mafificin wannan al'umma bayan annabinta shine Abubakar, bayan shi Umar, bayan shi Usman, sannan kuma Ali ibn Abi Talib. Malai ce wa annal asharata allazina sammahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basharahum bil janna nashhadu lahum bil janna, lalle mutane guda goma nan da manzo Allah ya ambaci sunan su shine sammahum, ya ambace su wa basharahum, kuma ya musu albashiri bil janna, da gidan aljanna. Wannan albashirin da babu wani albashirin da yake kamantacce ne da shi kaf a cikin rayuwa, kai har bayan mutuwa ba, sai shiga kawai a ce wani dan aljanna ne kai, Allah ya tabbatar da cewa dan aljanna ne kai akan halishin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan mutane guda goma wanda aka musu albashiri da gidan aljanna, muna masu tabbatar da haka ala ma shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qawluhu alhaq, akan abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida akai, sannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce. Waɗannan mutanen su ne suwa da farkon su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, na biyu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na uku Usman, na hudu Ali ibn Abi Talib, na biyar Talha ibn Ubaidullah, haka ne ku, sannan Az-Zubair ibn al-Awwam, sannan Sa'ad ibn Abi Waqqas, sannan Sa'id, sannan Abdurrahman ibn Auf, sannan Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma. Manzo Allah yake cewa li kulli ummatin amin, yace wa Abu Ubaida aminu hadhihi al-umma. Kai wala sabai sun more wallahi mala abu salamu minti ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salam a ce ka samu minti ɗaya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwarka ta nagarta haka waɗannan mutane suka rika tashi suna gogormaya tare da wannan manzo shi yasa babu wani wanda ya dace a cikin al'ummar nan kamar waɗannan mutane kat yace kowace al'umma tana da aminin ta aminin wannan al'ummar ta shine Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhum ajma'in mal yace Allah ya yarda da su gaba daya waɗannan dukkan su ɗan aljanna ne kuma mun yarda saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka hadisi yazo daga Abdurrahman ibn Auf Allah kare yarda gare shi yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yake cewa Abu Bakar fil janna Umar fil janna Ali fil janna Uthman fil janna Talha fil janna wa Zubair ibn al-Awwam fil janna wa Abdurrahman ibn Auf fil janna wa Sa'id ibn Zaid bin Amr bin Nufail fil janna wa Abu Ubaidata ibn al-Jarrah fil janna manzo Allah sai dai ambace su kaf yace duka yar aljanna ne kuma hadisi ne ingantacce da haka waɗannan mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya zabe su su kasance tare da khairul bariyati sallallahu alaihi wa sallama to akwai hadisai da yawa wanda suke magana akan darajar waɗannan mutane amma za mu taƙaita akan waɗannan kenan waɗannan lalle mun shaida cewa ɗan aljanna ne malaika cewa wa man ahsana alqawl fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa azwajihi at-tahirati min kulli danasin wa dhurriyyatihi al-muqaddasina min kulli rijsin faqad bari'a min an-nifaq wa man ahsana alqawl duk wanda yake kyakkyawar magana fi ashabi rasulillahi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi da matattakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahirat tsarkakakku ne nagartattu ne duk wanda yayi magana mai kyau akan su sannan kuma tsarkakakku min kulli danasin daga dukkan wani abin da yake datti ko dauda duk wani abin da bai kamata ba matattakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tsarkake su daga wannan saboda su ne matan shi abinda ɗan shi a yau suke aibanta waɗannan bayan Allah shi yasa daga nan ma za ka gane cewa su laysu min al-islam fi shay ba musulmai bane ba me yasa saboda Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa wa azwajuhu ummahatuhum su matattakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama uwaye ne ga duk mai imani sai wani ya zaburo ayo yace yace ni ba uwaye na bane ba iya da imani bai da imani shi yasa duk mutumin da zai ki abin da Allah hade to shi da kanshi zai huddo kanshi a matsayin cewa lalle shi kin ba mutumin kirki bane ba wa zurriyatihi al-muqaddasin da zurriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nagartattu tsarkakakku wanda mai kulli rijisin daga dukkan wani abu wanda yake kasamta ne duk mutumin da yayi magana mai kyau akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana mai kyau akan matattakin manzon Allah da yayi magana mai kyau akan zurriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a min an-nifaq wannan mutumin ya kubuta daga munafici wanda bai ba kuma munafiki ne eh kuma an bai hankali ma ana iya dora mai kablasar eh ba abin da za a yi haka nan ne kuma mal yace wa ulama as-salafi da malamai magabata min as-sabiqina daga cikin waɗanda suka gabata wa man ba'dahum min at-tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su daga cikin tabi'ai ahlul khairi wal athar ma'abuta alheri ma'abuta hujja da dalili wa ahlul fiqhi da ma'abuta fiqhu wan nazari da bayani na abin da ya shafi addini la yuzkaruna illa bil jamil ba a ambaton su sai da abu kyakkyawa wannan shine ladabin musulunci amma ka zo ka ajje kujera kai ta zagin mutane ko mutanen da duniya ta yarda cewa mutanen kirki ne sun ma addini khidma to kaga wannan yana nuna akan cewa kai ne lalataccen la yuzkaruna illa bil jamil ba ambatan su sai da abin da yake kyakkyawa malaki cewa man zakarahum bisu'in fa huwa ala ghairi sabil duk wanda ya munana ambato akan magabata na gari magabata na kirki saboda a wanda suka wuce ma akwai na banza a wanda su na kirki ne an tabbatar da cewa na kirki ne duk wanda ya ambace su da mummunan abu fa huwa ala ghairi sabili to wannan mutumin baya tare da tawaga ta masu imani me yasa Allah yace man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda yace wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina kabi wani hanya ba hanya masu imani ba kai a yau ka gane duk waɗanda suka yi a bayan nan da hayaniya ne alhali kuma su ne suke kan daidai qur'ani da hadisi akan fahimta waɗannan bayan Allah to kaga kabi wata hanya ghayra sabilil mu'minina Allah ce nuwallihi ma tawalla zamu jibinta maka abin da ka jibinta maka kanka kuma karshe wa nuslihi jahannama zamu danna ka a wutar jahannama wa sa'atu masira tir da makomar mutun ta zaman tota wutar jahannama Allah kare mu da kaga kenan iya daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa shine girmama waɗanda suka gabata mutanen kirki nagartattun mutane kenan ba a ambaton su da wani abin da yake ba shi ba kenan wajibi ne mu kyautata ambato a gare su مالكي تشا ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام سنكو ايا daga cikin aqida mu ahli sunna la nufaddilu ahadan ba ma fifi tawani kowane ne min alawliya da sunan cha wali ne mu fifi tashi ala ahad min alanbiya akan wani daga cikin annabawa kaji mutun dan bid'a yana cewa ai wali wani yahi karhin annabi kaza wannan ana hadi kuma to ahli sunna ba sa hadan haka din yanda mutai ya kai ga cewa wali ne shi to mataki matsayin shi bai kai matsayin annabi ba matsayin annabi ba malike cewa wa naqulu muna fada muna karawa nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliyai annabin Allah daya yahi taran waliyai gaba daya komai yawansu annabi a sama wali yake ba wali bane a saman annabi kamar da ambida suke cewa to wannan shawaya da ke mutum shi ya fahimta ka wani abu ne wanda zai taimaka maka akan ka san inda ka sa gaba kare zaman to a jayo maka a ce ai annabi ya ce amma kuma a rika nuna maka ai waliyai su ma suna da wani mataki da wani mun yarda da akwai waliyai akwai karama kamar da makaranta a satin da ya wuce amma kuma duk karama shi duk mami yake dauke da shi bai kai annabi ba sannan kuma bai da ƴancin da zai zo mutane da mu da wani addini da wata shari'a da wani aiki na addini wanda bai da asali a cikin littafin Allah ko kuma hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya zo da shi to lalle tabbas ba za a mishi biyayya akan wannan ba malaika ta wa nu'minu bima ja'a min karamatihi mun yi imani na daga abin da ya zo daga cikin karamomi na waliyai wa sahha anil thiqati min riwayatihim ya tabbata daga athiqat su ne mutane yardaddu min riwayatim daga cikin riwayoyi cewa wani iya da karama kaza to in ya tabbata a cikin riwaya abu ya inganta mun yi imani da wannan ba haka ba kawai mutum dan kama iska zai sa gaba kawai karanta maka surutan banza da cewa an yi kaza alhali kuma abin duk ƙarya ne kuma sannan idan mutum iya da karama wani tsakanin shi ne da ubangijin shi ya karrama shi mishi wannan matsayin saboda imanin shi da aiki da yake da alqur'ani da aiki da yake akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani abu ne da zai zo ya ce ai karama gare ni kaza ko kuma ku ga girma na ni ne nake da karamomi kaza daga kaga an shiga wannan layin to an safka me za mu gane anan shi abin da ya shahi karamar a karan kanta tana nuna alaka tsakanin bawa da ubangijin shi alaka ce Allah mai kyau Allah ya karrama shi da wannan abu to ko miye nazawa ka hodi mana mu ko kuma ka nuna mana ko kuma har ka rika ga cewa kai kin na daban ne a cikin mutane saboda ka kai mataki kaza da kaza da kaza da sauransu ko kuma ka zo ka ce zaka yi takara ko zaka nuna mutane cewa kai karama gare ka to kaga wadannan duka daga kai wannan abu ya kuma nunawa su kuma irin wadannan bayan Allah na gari ya tasattarun oye kansu suke ba sa ma bari wani ya san me yake faru tsakanin su da Allah subhanahu wataala to shine malai cewa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an thiqati min riwayatihim yana duk abin da yazo ta wannan bangare mun yarda da shi mun yi imani da shi saboda abu ne tabbatacce a cikin littafin Allah da bayanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan malai ke cewa nu'minu bi ashratis sa'a mun yi imani da alamomin tashin kiyama duk abin da yake da alaka da alamomin tashin kiyama wanda ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari akai to kuma mun yarda malike cewa min khuruji dajjal hutowan dujjal da haushe yake cewa dujjal ad-dajjal yani al-kazzab dajjal yani kazzab wannan makariyacin nan wanda yake kowa ƙarya wanda zai zo ya ce Allah ne shi yace ma sama tayi ruwa tayi ruwa fa ya'muru sama fa tumtir ya umurci kasa kuma fa tumbit ita ma ta fitar da tsirrai haka kuma yatahi inda wani kakanka na 50 ya mutu a taro shi ce fulani ibnu fulani kawai ta su wanda suka yi imani da shi su shiga cikin wani wata rayuwa ta daban a cikin rayuwar duniya wanda suka kafirce mushi kuma su shiga cikin wani matsalancin hali iya da wuta iya da aljanna duk wanda ya shiga wutar shi manzo Allah yake cewa to ya shiga aljanna ubangiji duk wanda ya shiga aljanna shi to ya shiga wutar ubangiji subhanahu wataala to a wannan lokacin ne zaka ga ba kowa zai tsira ba shi yasa manzo Allah yake cewa ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu dajjal ba wani annabin da Allah ya aika face sai da ma mutane gargadi akan dajjal saboda awwan da yake da dauki hankali sannan kuma miye muhimmancin karantar irin waɗannan littafan da sanin abin da yake cikin su na aqida dan ka samu ganuwa kaman ka sama kanka antivirus ne daga virus ya zo wannan abin da shi zai hada da shi yani imaninka da aqidarka da tauhidinka shi zai yi hada da wannan abin da shirka ah wannan abin yana kamancece ne da kaza da manzon Allah ya bada labarin shi dama manzon Allah ya hada irin ku za ku zo don ku batar da mutane da haka ana bari'un minka ba ni ba kai to waye zaman to kai harakan duniya kawai kake kudi kake nema ko aikin gwamnatin ka kawai ka sa a gaba bakka da alaka da karatun addini ko ta kusa ko ta nesa honko ne kai bakka da komi daga duk abin da yazo mi zai shigan ka zai a yau aka samu wani tantirin makaryaci da sunan cewa dan tsubbu ne ko kuma a boka ne nawa suke tayar imanin mutane musulmi wa za a ce kari kamata salata ya sallah kuma ya ta gidan boka to ya akai a ce ai kai hide ne in yi abinci yake yaudawa ce maka bai ci ba dama ibtila'in da yake ciki ne jarrabawa kana da imanin da zaka jure ka hakura ka tsaya akan abin da yake na ubangiji ne ko kuma zaka bi bokaye to amma ka duba ga yau yanda ake zuwa ake tururuwa zuwa waɗannan wuraren wuraren da shirka ce ake ma Allah subhanahu wataala gadan-gadan wani mutum dajjal makaryaci ya fito ya bayyana ya ta abubuwa yanzu irin waɗannan ƙarin da ke nawa akai wani ya ci an ba shi ruwan roƙon Allah maganin waraka maganin wane ne ya zo ɗan tara ƙurashi kwana biyu ɗan haɗa abin da ya haɗa na kuɗi shi kenan kuma Allah sai ya wuce hallin wata ran wani hallin shi ma ya zo ya bayyana wata ma ta bayyana yanzu kwanan nan ma ana yawo da wani odiyo wata mace ita ma wai ta yi mahaukin manzo Allah maganganun da bai kamata ba kawai jahila malam ta gidan gaba jahilci ne bai kamata ba a haƙƙin manzo Allah abubuwan da take faɗi bai kamata ba to haka za ka samu suna ta faruwa saboda ta kai wani matsayi Allah kiyaye to khurujud dajjal hutowar dajjal to waɗannan duka tamhidin da suke maka nuni akan cewa in ho dajjal ya zo sai inda hali ya bada waɗannan su wanda kame-kame ne ma wani kawai dubaru ne hankalinku ne ya rena fastakhaffa qawmu fa aba'uhu hiyal ne zai muku da dubaru to ina ga dajjal an ya zo wanda zai ce ma sama iruwa ta iruwa ya ce ta tsaya ta tsaya ya ce ba ƙasa ta fitar da tsirranta ta fitar ya je tafkunan garinku duka ya shanye su gaba ɗaya ruwan naku na ganaram da narwane da waye duka ya tsotse su kaf tafkunan duniya duka ya tsotse su to waye ba zai imani da shi ba illa man rahimu rabbuka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin sahabbai da ya ja hankalin al'umma akan ai hankali da shi wannan dajjal kuma yana nan da Allah kare mu to wani iya daga cikin alamun tashin kiyama wa nuzuli isa ibn maryam alayhi salam minas sama da sabkowar annabi isa alayhi salatu wassalam daga sama isa alayhi salatu wassalam kamar yadda tabbata a cikin hadisin imam al-bukhari yazo da shi hadisin abu hurairah Allah kare yarda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam hakaman adlan fayaksiru saliba wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizya wa yufidu al-malu hatta la yaqbalu ahadun hatta takuna as-sajdah as-sajdatu khayran min ad-dunya wa ma fiha qala abu huraira iqra'u in shi'tum wa inna min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi saura diris ina muku rantsuwa da ubangijin da raina yake hanne shi annabi Isa alaihi salatu wasallam ya sabko a cikin ku kuma dalilai sun nuna haka masu yawa annabi Isa dai zai sabko lokacin da mutane suka nuface shi za su kashe shi Allah yake cewa bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima Allah ya daga shi zuwa gare shi kuma ya tabbata cewa zai sabko wannan yana daga cikin alamun tashin kiyama sannan wa nu'minu bi tulu'i shamsi mun yi imani da hutowar rana min maghribi hada inda ta fada wata juma'a za a waye gari a garana ta huto daga yamma to in ta huto daga yamma aikin gama ya gama shine Imam al-Bukhari cikin yazo a cikin littafin shi yake cewa a hadisi Abu Hurairah Allah kare da gare shi manzo Allah yake cewa la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha fa idha ra'aha an-nas kiyama ba za ta tsaya ba sai rana ta huto daga mahadanta daga inda ta fada kuma laita ke ta komo fa idza ra'aha an-nas idan mutane suka ganta me za su yi za su ce amanna yake cewa fa idza ra'aha an-nas amana man alaiha duk wanda yake saman doron duniya a lokacin imani zai yi ya ba ba ja wallahi mun bi to manzo Allah yake cewa fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wannan shine ranan da ko kai imanin ba su shi sa ake jan hankalin mai imani yaushe za ta huto baka sani ba ka gyara alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala kar a je ranan da imanin ma zai tsufa ya zama to a ce ko kai imanin ma to ba buƙatar imani fa zalika hina la yanfa'u nafsan ba zai amfani rai ba imanuha imanin ta lam takun amanat min qablu wanda bata imani ba kai hutowar ranan nan kenan mutun ya tuba tun kai ranan ta huto daga ina kai ta huto daga yamma sanan iya daga cikin alamomin tashin kiyama da muka yi imani da su wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha futowan wata dabba wata dabba za ta huto min al-maghrib kada min mawdi'iha kan daga za ta huto kan daga maghrib shine Allah yake cewa idza waqa'a al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle tabbas wadannan duka sa daga cikin alamun tashin kiyama wadannan da wasu daga cikin su duka wajibi ne mutum mai imani ya rada su in ka karyata ɗaya daga cikin ka karyata Allah da manzon shi mali yace wala nusaddiqu kahinan wala arrafan aqidan mu ahli sunna wal jamaa karkashin qur'ani da hadisi wala nusaddiqu kahinan ba ma gaskantar da dan duba ko boka wala arrafan ko kuma dan duba wala man yad'i shay'an ko kuma mutumin da yake da'awar wani abu wanda wannan abun yukhalifu alkitaba was sunnata ya saba wa qur'ani da hadisi wa ijma' al ummati da ijma'in al ummat duniya na malamai tun daga lokacin sahabban manzo Allah har zuwa yau duk wanda ya saba ba littafin Allah da hadisi manzo Allah da ijma'i malaki cewa ba ma gaskanta shi kamar da ba ma gaskanta boka ba ma gaskanta dan duba to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su saboda suna daga cikin ababen da ake lissafa su a matsayin tahiya ko kuma gimshiki abin da yake da alaka da abin da ya shahi aqida wannan abubuwan duk mutumin da ya kiyaye su zai zauna lafiya wanda kuma bai kiyaye su ba to sai yanda hali ya bada ubangiji subhanahu wataala ya kare mana imanin mu sannan malai yake cewa gaba ta gaba wa dinullahi fil ardi was sama'i wahidun haka ne na'am wa jadi da na'am malaci wa nara li jama'ata haqqan muna mu aqidan mu muna ga lalle tabbas al jama'ata jama'ar muslimiyar suke tayi akan daidai haqqan wannan wani abu ne wanda yake gaskiya ne wani abu ne wanda yake gaskiya ne wa sawaban kuma shine daidai su waye jama'an nan wanda suke kan qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da su ne ɗan kaɗan a cikin mutane saboda ba a kwatanta gaskiya da yawan mutane ku ce wannan tunda su ɗan kaɗan ne ko ba gaskiya gare su ba lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ban ƙasa da manzalla da jama'ar shi da duniyar kahurci suwa suka hiyawa kawurce hiya kuma kusan kullum haka yake tahiya daka wa naral jama'ata haqqan wa sawaban yace wallo sannan kuma da tahiya a cikin jama'a tahiya a cikin jama'a shine mutun ya zo a tahi tare da shi kar ya bangare karka bangare ka zama fitina ga mutane yanzu misali zaka ga irin abubuwan da suke faruwa misali a cikin ahlus sunna wannan aqida shi kaza wannan aqida shi kaza shikenan sai wannan sai kungiya shi ma wannan sai kungiya dan kun yi kungiya duk ba matsala bane ba amma sai a zo a rika kungiyanci kai kana kin shi shi yana kin ka me yasa saboda kungiya ku ba dai ba wannan kuskure ne kuma yana daga cikin abubuwan jahiliya kamar da Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo shi a cikin littafin Masailul Jahiliya mun gane wannan kar ka sake kai ka ki wani wanda aqida ku daya tahiyya daya kuke yi kawai saboda harakan shi kungiya kaza yake kai kungiya kaza a duk mutumin da yake kan Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban manzo Allah dan uwanka ne musulmi ne tare yake ahlus sunna ne ko ya cikin kungiyar ka ko ba cikin kungiyar ka ko ba dole bane mutum sai ya kungiyanci ko ba dole ya kashi ka kungiyar ba ma wani abu ne aka yi saboda taimakawa mutane alaka tsakanin su da su da hukumomin da ake tahiyya tare da su da sahabban makamanta amma ba wani kai rikici bane ba yawa wa nara li jama'ata haqqan wa sawaba mutum ya hadu tare da jama'a wannan shine abin da yake daidai wal furqa rarrabuwa da daddatsuwa zaygan kauce wa hanya ne wa azaban sannan kuma azaba ce saboda zai ja maka zai zaka zuwa ga shiga cikin azabar Allah subhanahu wataala Allah kiyaye sannan malaki cewa bayan haka nan wa dinullahi addinin Allah fil ardi aban kasa wahidun guda ɗaya ne yanzu wannan maganganun zaka ji suna ai ba a san ma waye ke kan daidai sai an tahi lahira wallahi kai ne baka san wanda yake kan daidai ba amma tabbas duk mutumin da yake kan Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban manzo Allah wallahi kan daidai yake a cikin hadisin Irbad ibn Sariya Allah kare yarda gare shi lokacin da manzo Allah yake ce al'umma za su kasu kashi kaza 73 72 za su tahi wuta ɗaya zai tahi aljanna sai sahabbai suke cewa wani kaso ne daya manzo Allah yace ma ana alaihi al-yawmu ashabi abinda nake kai a yau da ni da sahabbaina kabar na kakanka kabar na wane ne na yan garinku na yan anguwanku a ka kama abinda Allah da manzon shi suka hadi akan fahimtar sahabbai me yasa akan fahimtar sahabbai saboda suna nan Qur'anin ya safka kuma sun yi aiki Allah ya ga aikin su yace waɗannan mutanen na yarda da su na ba su gidan aljanna magana ba ta kare ba ga abinda suka yi suka yi sun yi aiki da Qur'ani sun yi aiki da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ga aikin su suka yi daidai ne sai Allah ya ce na yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhum wadannan mutanen makomo su ina ne gidan aljanna da haka da ni da kai da ke da mu gaba ɗaya duk wanda yake so ya tsira ya kamata yi tun daga hanyar da wanda suka kamata sun tsira kai me ya kamata kai kai ma sai ka kamata sai ka zo ka shiga wani abinda ina roka da abinda kakan kai tilka ummatun qad khalat wata al'umma ce ta riga ta gabata in sun yi ba daidai Allah ya yi musu kuma Allah ka aisa a lokacin da suka rayu irin uzurin da Allah zai ba su a daidai lokacin da kai Allah uzurin Allah ba zai baka shi ba Allah shirye da mu kan tarar da aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita malaci wa huwa dinul islam shine addinin musulunci qala Allah ta'ala Allah yake ta inna ad-din 'inda Allah al-islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci wa qala ta'ala Allah yake ta wa raditu lakumul islam dinan na yarda muku addinin musulunci a matsayin abin bauta wa Allah wa huwa bainal ghuluwi wat taqsiri me musulunci yana nan tsakanin al-ghuluwi shine wuce gona da iri me wuce gona da iri shine ka zai aikata wasu ayyuka da sunan addini wanda babu wanda ya saka misali yanzu sallar isha'i ba raka'a hudu bace ba sai ka ce kai 12 za ka yi sai ka ce nawa za ka yi 12 wannan guluwi ne ka wuce gona da iri ka wuce Allah da manzon shi la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi kai kuma ka wuce kai ka sallah ce kai amma ka samu ladanta a to kuma zai mutai sai sallah bai samu lada ba saboda ba akan yanda aka karantar da kai ba kai ta kai guluwi bainal guluwi wat taqsiri ko kuma taqsiri shine takaitawa rishin kaiwa inda ya kamata misali mu komo kan sallar dai misali sallah aka saka raka'a hudu za ka yi sallar isha'i sai ka ce a aka yi biyu ko uku ma kawai ta yi ka samu ladanta a saboda me yasa baka kai inda ake so a kai ba a can kuma me yasa baka samu lada ba ka wuce al'amarin addini abu ne wanda yake tauqifi in muka zo gaba ɗaya kawai tirsi za mu yi mu tsaya sai mu ji me Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadi sai mi aike da shi ba kuma ke zai ba aiki cikin wannan ce a ni ina ga gaskiya ayi raka'a biyu wani ya ce a ayi raka'a biyu da rabi wani ya ce a ayi raka'a uku wani ya ce ai kaza a ba wannan ake bukata at tawaqqufu za ai tirsu za ai ni Allah da manzon shi suka sharanta a wannan wajen sannan wa bainat tashbih wa ta'dil tsakanin abin da yake shabbahawa la sai ma cikin abin da ya shafi sifat sifofin Allah subhanahu wataala da sunayen shi wanda suke kamanta sifofin Allah da siffar halitta kaga wannan sun yi mi mushabbiha kenan sun bace saboda me yasa Allah ya ce yana ji yana gani amma laysa kamithlihi shay laysa kamithlihi shay babu mai irin jin Allah babu mai irin ganin Allah amma dole kai raina ji na gani ya yake ji ya yake gani baka sani ba sai aka samu wasu mutane suka ce a jin Allah irin na dan adam ne subhanallahi wannan sune al mushabbiha kaga bainat tashbih sannan kuma wat ta'dil at ta'dil shi kuma shine wohintarwa korewa wasu kuma suka ce kai za ku ce Allah yana ji yana gani a wannan magana kawai an faɗe ta amma ba haka take ba kaga sun gane ta wa sun gane ta Allah amma ahlus sunnah suka tsaya tsakiya addinin Allah musulunci yake zo ka tsaya tsakiya a Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un ya ce wa huwa samiul basir kayar da samiun ne kayar da basirun ne sannan kuma ya ce babu tamka da shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad kana kayar raina ji yana gani tunda ya tabbatar ko to amma ba za ka kwatanta ba saboda kar ka shiga cikin mushabbiha saboda Allah bai yi bayanin ba ga yanda yake ji manzala bai yi bayanin ba ga yanda Allah sai ka bar shi a yanda yake yana ji yana gani wanda ya dace da girman shi subhanahu wataala shikenan ka tsira to amma in ka anan ne aka yi ta tirjiya wasu su kore wasu su tabbatarwa kuma ta hanyar kwatanta ubangiji da halitta sai suka bace gaba daya wa bainal jabari bangaren da ya shahi a kadara kuma a gona suke ayyukan bayi wa bainal jabari wal qadari akwai wanda suka ce ai al insanu majbur dan adam ai tilasta shi akai duk abin da yake na tilasta shi ne akai dan haka dan me za a zabtar da shi an bace ko ba bace ba an bace saboda sun bance inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura sun bance fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sannan kuma wal qadari akwai wanda kuma suka ce a kawai duk abin da ka gani na faruwa kawai kadara ce haka nan ne su ma nan suka bauɗe miye abin da yake daidai shine tsayawa tsakatsakiya ya'ani dan adam Allah ya bashi zabi sannan kuma akwai ababen da Allah subhanahu wataala ya kaddara za su faru sannan bayan shi yace wa bainal amni wal ya'as a bangaren da ya sha ar-raja kaunar rahamar Allah akwai wanda suka wuce gona da iri ta bangaren al'amnu suka ce kawai su sun amuntu ba yanda zai Allah azai azabtar da su shi Allah yake ce afa aminu makarallah wai shin wai su waɗannan mutanen sun amuntu daga kamun ubangiji ne sannan wal ya'as akwai wanda su kuma aka faɗi wuta su ce kai wannan ai zancen ma a ce wani ya ce aljanna bai taso ba sai suka yanke tsammani amma me ake bukata kai a musulunci sai ka zamanto aljam'u baina alkhawf warraja tsakanin tsoro da kaunar rahmar Allah sai ka tsaya anan kana kaunar rahmar Allah kana tsoron azaba shi sai ka samu fifike guda biyu sai zamanto ka ne dake wannan iya daga cikin abinda alqur'ani da hadisi suka tabbatar wanda yake wajibi ne dukkan mutum mai imani ya kudurci haka kuma ya imani da shi kuma aikin shi zamanto akan wannan ne bayan shi sai malai yake cewa gabata gaba me harkonta khatima ke mali ce gaba ta ƙarshe fa hadha dinuna kaji wannan bayanin shine addinin mu kuma duka qur'ani hadisi fahimta sahabbai alhamdulillah yace wa'tiqaduna wannan shine aqidan mu babu zance a mun tashi mun ga ana kaza dole sai mun yi sha'a abinda ya dace ba wafaqal kitabu wa sunna ala fahmi salaf al-umma wannan shi da abin da zamu bauta ba Allah da shi kuma duk mutumin da zai ma kanshi adalci abin da zai kina saboda karka bayar da hujja irin ta fir'aun da annabi Musa ya zo ce mishi shi Allah ya aiko shi a matsayin manzo kaza ayi kaza ayi kaza sai fir'aun yake cewa fama balul qurunil ula eh mun ji mun yalla to kai yanzu duk waɗannan uwaye da kakannin da suka wuce kenan duka suna huta annabi Musa me yace qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wala yansa ilimin sanin inda suke wannan al'amari ne a wajen Ubangiji kai yanzu kai ake so ka gyara bari maganar kakanka ya ta akan kaza ko kuma ɗan garin ka kai ka bude zuciyarka ka fahimci Qur'ani kai aiki da Qur'ani da hadisin da yake hannunka akan fahimta sabon manzon Allah to shi ne abin da malai yace fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan a bayyane da aboyi akwai wanda za ce yan baɗiniya ne abin da za a bayyana mutane daban ko kuma a ce a ai Qur'ani da hadisi da muke gani wannan shari'a ce ta awam ta gama garin mutane akwai wasu mutane khawas keɓantattu wanda su ba rasu ake ba kai kai ne aka hana shan giya su ba su musu ciki kai ne aka hana kai kaza su musu ciki to mu ba irin wanda bata aqida mu aqidan mu yanda kajitan nan haka take malaita zahiran wa batinan wa nahnu yake cewa bura'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu kuma nahnu mu bura'u ila Allah mun yi barambaram har a wajen Allah mun yi barambaram dawa kul min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu duk mutumin da ya saba mu abin da muka ambatan nan to mun yi bara'a da shi ba mun ba shi wa bayyanahu abinda muka yi bayanin shi anan karkashin Qur'ani da hadisi malaci wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah mai girma da buwaya mi muke roƙon shi an yusabbitana 'alal iman Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake imani ne wa yahtima lana bihi Allah ya cika rayuwar mu ya zamanto mun cika da abin da yake imanin nan ne Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimun wannan shine abin da zaka yi gurgurmaya ba magana bace ta cewa ai kan a kai gurgurmai ya za ai ka mutu da imani al imanu aghla min kulli shay imani yayi komai tsada wallahi duk rayuwar da kake gani hayaniyan banza ne tsit totaran zaka zo ka ji ko ya zamanto tsit din na gaba ɗaya ko kuma ya zamanto kai kin amma ka tsit eh babu kai babu labari ga kata he a waye gari a garin da magaram a rasa wanda ya taba ganin ka sai da ce ana jin labarin shi eh ba wanda ya taba ganin shi ana taya kuma labarin naka mai a rasa duniya kenan Allah ya rabu mu da ita lahiya wa yaqtimu lana bihi sanan kuma wa ya'simana min al-ahwa Allah ka raba mu da bid'a son zuciya go al-ahwa al-mukhtalifati wanda take ta saba ma abin da yake na daidai wal ara'il mutafarriqati da ra'ayyuka mabambanta juna yanzu akwai abu da zaka ji a cikin tunanin wani ne to ina ronka da wani kai da kake da manzon Allah ina ronka da wani ai ka hada gaba ɗaya shakun dukin gare ka kai da kake da manzon Allah zaka je kama wani a ka tsaya akan abin da ya hudi gasunan maganganu ne managarta tsarka kan maganganu nagartattu wanda wallahi in ka hausu ba inda zaka tike ka tsaya an ba cikin aljanna ba shine Allah ce wa in tuti'uhu yace tahtabu in kuka mashi biyayya kun shiriya automatikiyar kun shiriya ba ya tsana wani ta protocolat ba sannan kuma wallahi yake cewa wal ara'il mutafarriqa wal madhahibi ar-riddiyya sannan kuma da mazhabobi waɗanda suke gasunan masu yawan sa su kai mutum zuwa ga yiridda misali al-mushabbiha irin su mu'tazila irin su jahamiyya irin su jabariyya irin su qadariyya wa ghairihim da makamantan su allazina khalafu sunnata wal jamaa wanda suka saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da jama'ar musulmi wanda suke tahiyya akan abin da yake na daidai wa halafu dalalata kenan suka sun saba wa Allah da manzon shi wa halafu dalalata suka yi kawance da batattu ko kuma suka yi kawance da bata al-hilf malaci wa nahnu minhum bura'a yace mu mun yi bara'a da su ba mu ba su wa hum indana kuma mu a wajen mu aqidan mu wannan abin da suke kai dalalun bata ne sannan kuma wa ardiya'un sannan kuma lalataccen abin da suke sama ba nagartacce ba wa billahi al-ismatu wat tawfiq muna masu tabbatar da isma rishin kuskure ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah shi yake bada dacewa ga wanda ya dama Allah datar da mu alhamdulillah wannan littafi ya kare aqidatu tahawiyya kenan insha Allah kuma yayi daidai da wani uzuri da ya gitta mini kenan karatun yau da insha Allah sai dai imala ya samu wani dan uwa kenan sai ya ci gaba insha Allah kenan zuwa wani lokaci fatan mu abinda muka ji a cikin wannan littafi mun karanta littafin kitabut tauhid a cikin darasi kusan 45 ko 6 ne sannan kuma ga shi aqidatu tahawiyya a cikin darasi 17 fatan mu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu karanta da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah nuna mana gaskiya ba mu iko aiki da gaskiya Allah nuna mana gaskiya ba mu iko aiki da ita Allah tursasa zukatan mu akan bin abin da yake so Allah tursasa zukatan mu akan bin abin da yake so Allah ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu Allah ya ji kan mu ya ji kan mahaifan mu Allah ya shirye da mu ya shirye da ƴaƴan mu da sauran ummul muslimi gabaki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله